Akalla sojoji bakwai ne suka rasa rayukansu, biyar sun jikkata a wani harin kwantan bauna da ‘yan Boko Haram suka kai wa sansanin sojoji da ke sabon gari a karamar hukumar Dambuwa, lamarin da ya kai ga jami’an tsaro da ‘yan Boko Haram fafatawa, inda sojojin suka yi nasarar fatattakan ‘yan Boko Haram. Garin sabon gari dai yanzu haka a kulle yake, babu kowa sai sojoji, inda aka kulle hanyoyin garin tsawon lokaci. An yi sansanin sojoji ne a garin da zuman samar wa mutanen Dambuwa da wasu yankunan biyu kariya daga ‘yan Boko Haram. Haram din dai sun zo wa sojojin ne a zuwan bazata, inda suka kusa kai sansanin sojojin, wadda hakan yi sanadiyyar mutuwan sojoji bakwai, sai dai sojojin sun yi nasarar dakile harin. Wani jami'in soji da na tambaya saboda sha'anin tsaro bai bayyana in yi hira da shi akan lamarin ba, sai dai ya tabbatar min da cewa akalla ‘yan Boko Haram sun kai 80 ne suka shiga garin da babura, wasunsu da kakin soji, wadda mafi yawansu matasa ne masu karancin shekaru. Zuwa yanzu na tuntuɓi runduna ta bakwai da ke zamanta a Maiduguri karkashin rundunar operation haɗin kai, sai dai ban samu amsar tuntuɓar da na musu ba akan lamarin. Wasu mazauna garin Dambuwa sun bayyana fargabansu, inda suke tsoron kada al'amarin tsaro ya sake dawowa baya a garin Dambuwa, duba da yawa daga cikin mutane sun fara komawa ƙauyukansu.
A gaskiya mu 'yan Dambuwa a baya mun samu sauki sosai, sai dai yanzu kuma rashin tsaron ya sake dawowa. A ce bara guda za a kai wa hari, kaga ba zaman lafiya. Yanzu yawancin mutanen Dambuwa ma suna cikin gari, dan mu dai Allah ya kawo mana zaman lafiya.
A gaskiya an kulle sabon gari saboda tabbatar da tsaro, shine ma aka aje sojoji da yawa ma a gurin. Gashi yanzu kuma an kai wa wannan barikin sojojin hari, kaga yanzu maganar tsaro sai dai kawai Allah ya kawo mana sauki. Dambuwa kan da mun dan samu sauki, amma gashi yanzu zabin ya ƙara dawowa. Daga Dambuwa ma zuwa Maiduguri yawanci zagaye ne.
Tsaro ya dan inganta a Dambuwa, muna kasuwa, amma jin labarin abin da ya faru a sabon gari ya samu shakku sosai. Daga Dambuwa zuwa Maiduguri tafiya ce bai wuce na awa biyu ba, amma gashi yanzu sai mun yi ta faman zagaye.
Ko a shekaran da ta gabata a ranar Kirismeti sai da aka kai wa sojoji hari a yankin na sabon gari. Hare-haren Boko Haram din dai ya rutsa da ‘yan banga da dama, ta bakin wani ɗan banga mai suna Bakura Kauji, wadda ya samu sira a harin. Ya bayyana min yadda lamarin ya faru da su ta wayar taliho.
Sabon gari ya duro mana.
A jawabinsa ya ce akalla ‘yan banga 18 ne suka rasa rayukansu, 25 sun ji rauni, yayin da sojoji kimanin 26 suka rasa rayukansu. Ya ce ‘yan Boko Haram sun wa sabon garin kawanya ne ta hanyoyi hudu, tare da zuwa da manyan makamai, lamarin da ya sa da yawa daga cikin ‘yan bangan gudu. Sai dai a wani sanarwa da headquarters tsaron Najeriya ta fitar, ta bayyana cewa sojoji 6 ne suka rasa ransu, sannan sojojin sun yi nasarar kashe ‘yan ta’adda 34. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.